الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى يدك من رنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 24 ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne tambaya ɗaya zuwa biyu sukan iya gabata na'am wani sali mace ce Allah ya mata rasuwa sai ta bar jikanta dan diyarta shin wannan dan diyarta zai iya tsallakowa ya gaje ta kuma ita tana iya tsallakawa ta gaje shi abinda muke so mu gane a nan jika dan diyarka bai ya tsallakowa ya gaje ka amma a nan kasancewar ita wannan kaka takan iya gadar wato wannan jika nata an gane ko ma'ana takan iya gadar wani abu daga cikin abin da ya bari na dukiya amma shi ba zai iya tsallakowa bai gaje ta domin ita kaka da ta wajen uwa da ta wajen uba wannan abin da yake a shari'a kowanne yana gado daga cikinsu dan diyarka ba za ka gaje shi ba shi ma haka ba zai tsallako bai gaje ka haka kenan ita ma mace dan diyarta ba za ta tsallaka ta gaje shi za ta iya tsallakawa ta gaje shi amma shi kuma ba zai iya tsallakowa bai gaje ta kamar yanda wani mawaki yake cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan ɗiyanmu maza su ne ƴaƴanmu na hakika ƴaƴan ɗiyanmu mata ƴaƴan wasu mazaje ne daban waɗanda suke manisantanmu dan diyarka a hakika ba ɗanka ba ne ba jikan ka ma'ana ba ɗanka ba ne saboda kai ba ka iya tsallakawa ba ka gaje shi shi ma ba zai tsallako bai gaje ka amma ɗan ɗanka zai iya gadanka in babu kenan ɗan da ka haifa jikan ka zai iya gadanka domin jika na tsaya matsayin ɗa matsayin uban shi lokacin da babu mahaifin shi haka kai ma za ka iya tsallakawa ka je ka gaje shi to amma ɗan diyarka ba za ka tsallaka ka gaje shi kamar yadda shi ma ba zai tsallako bai gaje ka amma ita kaka da ta wajen uwa da ta wajen uba wannan a sunna ya tabbata kowanne yana gado daga cikinsu kamar ya maida kakan shi wai mace ce ta mutu bakta da ka sai shi kanta kawai dan diyarta to wannan zai iya kasancewar mijinta maimakon da a bashi rabin dukiya wannan samun jikan zai iya maida shi ya zamanto za a bashi ɗaya daga cikin hudu a'a ba zai maida shi ba bare na'am
bai wasu suna ci a saman mutum ina kwarce daga gari an yayi ne nan bai kamata ba ya littafi ba kusa haka iya ganin ko tauraro ko kwanu haka na ma a ganin wani
wai wasu sukan ce wai idan mutum ya kwanta ya yi reran ba a bukatar ya ringa kallon taurari da wata kamar misali cikin dare wani dalili suka baka akan harancin haka ko kawai shaci fadi ne shi kasancewar ka'ida ba wanda ya isa ya ce kaza ba a yi dole sai kana da dalilin da ya hana in ka ce abu kaza haramun ne to dole ka kawo dalilin da ya haramta idan baka zo da dalilin da ya haramta sai a koma asali komai da Allah ya halitta halaka ne ga bayansa sai an samu dalilin da ya hani don haka ba mu san wani dalili wanda ya hana cewa mutum ya yi kwanci reran kuma ya ringa kallon taurari taurari da wata suma ake ka kalle su da nassi na alqur'ani don su zame maka dalili wanda zai sanya ka gane girman ubangijinka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ash-shahid wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi an gane ko kuma can ami Allah yake cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad itarraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah yace wai shin yanzu bayi ba sa nazari zuwa ga halittu wanda suke na sama ba sa kallon halittu wanda yake na sama kuma can mai ubangiji ta'ala yake cewa a cikin suratul mulk ubangiji ta'ala yake cewa fal farji il basara hal tara min fudur thum marji il basara karrataini yanqalib ilayka al basar khasi'an wa huwa hasir nan duka Allah yana mana umarnin cewa mu kalli halittu wadanda suke na sama mu gano girman ubangiji subhanahu wa ta'ala da kasancewar shi shi ya cancanta aka daita shi a cikin ibada don haka kenan nazari ma game da taurari da wata da sauran halittu waɗanda suke na sammai da na ƙasai wannan gaba ɗayan shi sunna ce wanda take mustahabba haka ake buƙatar mu'mini yayi amfani da tunanin shi akan waɗannan halittu na'am wani sanya hular gashi wanda mata suke sanyawa shin menene matsayinta wanda hula ce an yi kitso a jikinta wanda mace ta kansa kuma wani lokaci ta hudda ta aje wannan haramu ne da ita da mashi duka matsayinsu ɗaya ba su da bambanci an gane ko rashin kitsawar baya nuna halacci saboda kasancewar ka'ida nasi ne bayyananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la'ana Allahul wasilata wal mustawsila wal washimata wal mustawshima wal mutafallijati lil husn a wata riwaya akwai wannamisati wal mutanammisati sai ce wal mutafallijati lil husn manzon Allah yake cewa Allah ya tsine ma macen da take kara ma wata gashi ma'ana makiciyar kenan sai ce wal mustawsilat da su matan da suka nema a kara musu wannan gashi manzon Allah ya ce Allah ka tsine musu albarka in ka dauke ta jumla insha'iyya ma'ana muguwar addu'a ce ta tsinuwa manzon Allah yake musu ko kuma ka dauke ta jumla ce khabariyya labari ne manzon Allah yake badawa la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsila ai tuntuna Allah ya tsine ma macin da take kara ma wata gashi da ita wadda ta nema a kara mata to dan haka kasancewar rashin kitsawar a hada da gashin baya nuna halaccin ita wannan mushkin duk tafiyar su daya sai yace wal washimata wal mustawshimat da matan da suke nema aimu da matan da wanda suke yin zani wanda a wancan lokaci mata ne suke irin zani da za a ma mutum a jikin hannu kamar wata kunama ko wani da san da wasu abubuwa wanda zaka ga a jikin turawa galibi zaka ga wani an mai hoton miciji ko wani abubuwa wanda suke na daban wanda nan lalle akwai kabilun da suke irin wannan musamman irin Fulani to wannan shine ake kira da alwashi sai yace wal mustawshimat da su waɗanda suka nema ayi musu su matan wanda galibi mata suke yi kuma mata ake ma a wancan lokaci manzon Allah yake tsine musu albarka amma wanda an wayi gari a yau ma su maza ne suke yi wanda an wayi gari a nan shekaru da suka wuce akwai mazaje waɗanda suke yan gane waɗanda suke ma mutun suna caccakawa da allura da wasu abubuwa a jikin fata ayi ma mutun zanan wannan ko da namiji ne ya nema a yi masa ko namiji ya yi ko shi namijin ya nema aka masa gabaɗaya suna karkashin wannan la'anta sai yake cewa wanna misati wal mutanammisat da waɗanda suke aske ma mata gira da kuma su waɗanda suka nema a aske musu sai yace wal mutafallijati lil husn da matan da suke kankare tsakanin haƙoransu don su yi bishiriya alhali Allah bai halicce su ba da ita amma sai su ringa kankarewa manzon Allah yake cewa wannan dukkan su masu almutaghayyiratu khalqillah ko kuma khalqallah masu canza halittar ubangiji subhanahu wata'ala ne wanda damun wahayi ne wanda yake na shaytani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa lokacin da ya tsine ma shaytani la'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban makruba wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatti kunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumush shaytanu illa ghurura ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa shaytani ne yayi alƙawarin cewa zai umarci bayin Allah su canza halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala gadin fa'ida nan kuma ta ne aka tsine ma albarka a sanadiyar suna aske kira akan cewa sun canza halittar Allah ina ga wanda ya aske gemu to wannan sai ka sanya shi wannan babbar fa'ida ce dalilan da suke nuna haramcin aske gemu macen da ta aske gira Allah ya tsine mata albarka to ina ga namijin da ya aske gemu darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da sallah ta bulaguro ita ce sallah ta kasu yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon wani sabon babi qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul jumu'a malam Allah ya ji kansa ki cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar Juma'a dangane da wannan lafazi na al-Juma'a kana da fuska biyu fuska ta farko mimun kin sai kai masa rufa kace Juma'a kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fuska ta biyu mimun kin maimakon kai masa rufa'a sai ka canza sai ka maida shi dauri shine ake kira da as-sukun sai ka ce al-jum'a al-jum'a ita jumu'a ta samu wannan suna a sanadiyar cewa a wannan yini ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya tattara dukkan wasu al'amura waɗanda suke alkauniya wa shar'iyya abinda Allah bai tattara ba a cikin wasu kwanuka a cikin wani yini daga cikin yinunuwa waɗanda suke na sati domin halittu gaba daya a taron Juma'a ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya cika, domin farkon yinin da Allah ya fara halittu daga cikin halittunsa gaba daya ita ce ranar Lahadi. Karshen gama halitta shi ne ranar Juma'a, wanda a ran Juma'a ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halicci bawansa Annabi Adam alayhi salam. A wannan yini Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya busa masa rai, a wannan yini Allah ya shigar da shi aljanna, a wannan yini Annabi Adam ya tuba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya karbi tubansa game da cin itaciyar da ba a ci yace ba, sannan kiyama ba za ta tabbata ba sai a yinin Juma'a. Wannan kenan abin da ya shafi al'umurul kauniya. Ran Juma'a Allah ya gama halittu gaba daya, don haka la'antattu jikokin burwai da aladu, wato Yahudu, su suka zaɓi ranar Asabar, suka ce ranar hutu ce. Menene dalili? Suka ce domin Allah ya halicci halittunsa gaba daya daga ranar Lahadi, karshe ita ce Juma'a. Suka ce a ranar Asabar sai Allah ya huta, ya hau kan al'arshinsa ya huta, ya ɗaukaka akan al'arshinsa ya huta. Ubangiji Ta'ala ya tsine musu albarka a sanadiyar irin wannan magana. Ubangiji Ta'ala ya ce walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Allah ya ce sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su na halittu, Allah ya ce gaba ɗaya mun halicce su ne a cikin yini shida, farko Lahadi karshe Juma'a. Allah ya ce wama massana min lughub, babu wata wahala da ta shahe mu balantana mu huta. Karantar da bayi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halicci halittun sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su a cikin kwanuka guda shida, dan in za mu yi abu kar mu yi gaugawa mu ba a sannu. In Allah ya so ya ga dama sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su a cikin abin da yafi kyautawar ido gaugawa, Allah yakan iya halitta su, kamar yanda yake wa ma amuruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Lamarinmu Allah ya ce idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala ya ce bai zaman tuba illa kalamhim bil basar, face kamar kyautawar ido ne. Kamar can yanda yake cewa innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, ko kuma innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. To dan haka kasancewar dangane da abin da ya shahi al'amurra waɗanda suke a shar'iyya, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tarar da abubuwa a cikin yini na Juma'a abinda babu a cikin sauran wasu yinnika, wanda kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yinin Juma'a yini ne wanda yake na Idi. Don haka ai so da yawa kakan ji a bakin mabarata musamman makaihi me suke cewa Juma'a Idin Musulmi, wannan haka ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ranar Juma'a ranar Idi ne. To dan haka kasancewar ita Juma'a an keɓance ta da wata sallah ta musamman, wanda jama'a ta gari za su zo su taru domin yin sallah, wanda kafin a je wannan masallaci an shar'anta mana yin wanka da tsaftace jiki, sannan kasancewar kuma an sunnanta mana irin karanta wato su suratul kahf a wannan yini, da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da yin sammakon zuwa masallaci, da kuma kula da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da roƙonsa har akai lokacin da limami zai zo, sannan kuma ga khutuba wanda aka shar'anta, sannan kuma ga wajibcin cewa jama'a ta musulmi dole su tsaya su saurari wannan khutuba, bayan khutubar kuma ga sallah, wanda kasance ga haramcin kuma sayi da sayarwa in an yi kiran sallah na biyu a ranar Juma'a ga duk mutumin da Juma'a ta zama wajibi a kansa. Kaga wannan al'amura ne wanda suke a shar'iyya, wanda Allah ya tattara mana a cikin yini na Juma'a, wanda a sauran yininnika babu shi. To dan haka kasancewar ita wannan yini na Juma'a kafin musulunci abinda suke kiran shi suna kiran shi yawmul arruba suna kiranta yawmul arruba idan aka ce al arruba ana nihi me matukar soyayya shine ake nihi da al arruba kamar mace ana iya cewa arruba ma'ana me matukar so da kauna ga mijinta dan haka can Allah yake cewa uruban aturaba urub jam'i ne na arruba su matan aljanna Allah yake uruban masu tsananin soyayya ne da kauna ga mazansu aturaban Allah yake kuma tsare kun juna ne ma'ana sa annin juna ne ba wata wanda tafi wata dukkan su kansu daya haka Allah ya halicci matan aljanna lafazin aturaba jam'i ne na wato shine tariba to dan haka kasancewar wasu malamai suka ce sanadiyar ma ambatanta juma'a kasancewar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa birnin Madina mutanen Madina wato As'ad ibn Zurara ya kasance a ranar juma'a yana tattara mu'minai wato yayi sallah da su kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi kamar yanda hadisi ne da dangane ingantacce wanda Ibn Muhammad Ibn Sirin wato ya rawaito cewa kissar sanadiyar Juma'a yace kafin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi yake tara wato mutanen Madina yayi musu wa'azi kuma ayi sallah duk da cewa akwai dalilai daban-daban waɗanda Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya ambata a cikin littafin sa Fathul Bari wato game da sanadiyar me yasa aka kiraye ta wato Juma'a shi wannan yini na Juma'a yini ne wanda yake da fadala wanda take ta gaske kamar yanda dazumin karanta hadisi wanda ke nuna cewa duk da cewa ba mu wannan mun yi bayanin cewa a ran nan Allah ya gama halitta amma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairu yawmin tala'at fihi ash-shams ko kuma khairu yawmin tala'at alaihi ash-shams yawmul jumu'a manzon Allah yace fiyayyen yini wanda rana ta hudu a cikin sa manzon Allah yace shine yini na jumu'a a ran nan Allah ya halicci annabi Adam a ran nan aka shigar da shi aljanna kuma a ranar jumu'a aka fitar da shi daga aljanna a wata riwaya manzon Allah yace a ran nan annabi Adam ya tuba Allah ya karbi tubansa sai manzon Allah yace kuma wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'a kiyama ba za ta tabbata ba sai a ran jumu'a a wata riwaya ta Abu Lubaba Ibn Abdul Munzir Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna yawmal jumu'a sayyidul ayyami Juma'a ita ce shugaban kwanuka gaba daya ma'ana dukkan waɗannan kwanuka na sati kwana bakwai Juma'a ita ce shugabansu wa a'zamuha indallah kuma ita ce mafi girma mafi daraja mafi matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitr a wajen Allah tafi ranar laye girma kuma tafi ranar wato idin azumi girma gaba ɗaya ta fi su sai yace fihi khamsu kilal game da yini na Juma'a wato akwai wasu tadodi kamar guda biyar da Allah yake banci yini Juma'a da shi na farko sai yace khalaqa Allahu fihi Adam a ran Juma'a Allah ya halicci annabi Adam wa ahabada Allahu fihi Adama ila al-ard kuma a ran Juma'a ne Allah ya saukar da Adam wato zuwa doren kasa a ran Juma'a Allah ya fitar da shi daga aljanna sai yace wa fihi tawaffa Allahu Adama kuma a ran Juma'a Allah ya karbi rayuwar annabi Adam sai yace wa fihi sa'atun la yas'alu Allahu fiha al-abda la yas'alu Allahu fiha al-abdu shay'an illa a'abahu ngane ko wa fihi sa'atun la yas'alu Allahu fiha al-abdu shay'an illa a'abahu a ran Juma'a akwai wata sa'a wanda bawa bai taba roƙon Ubangiji Subhanahu wata'ala wani abu face sai Allah ya dauka ya bashi. Maza Allah ya ce malam yas'al haraman, matukar bai roki abinda Allah ya haramta masa. Sai ya ce wa fihi taqumu sa'a, kuma kiyama a ran Juma'a ne za ta tabbata. Sai ya ce ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahar illa wa hunna yushfikna min yawmil jumu'a. Manzon Allah ya ce babu wani mala'ika wanda yake abun kusantarwa ga fadar Ubangiji, wala sama'in ya ce ko wata sama daga cikin sammai, wala ardin ko wata ƙasa daga cikin ƙasai, ya ce wala riyahin ko iskoki, wala jibalin ko duwatsu, wala baharin ko teku, illa wa hunna yushfikna min yawmil jumu'a. Gaba ɗayan su babu ɗaya daga cikin su face suna da firgici da tashin hankali game da yinin jumu'a, wanda a wata riwaya manzon Allah yake cewa duk dabba wadda Allah ya halitta in aka wayi gari jumu'a ta kashe kunne, jira take a busa kaho, tsammani take wannan ita ce yinin alkiyama. Manzon Allah ya ce sai in rana ta hudu dabba take samun kwanciyar hankali, sai dai da mutum da aljihi shi ne kawai bai kula ba. To don haka wannan na nuna mana ranar Juma'a yini ne wanda yake mai fadala. A wancan hadisi na farko manzon Allah ya ce Juma'a ita ce, wato a wannan hadisi na biyu manzon Allah ya ce inna yawmal Juma'a sayyidul ayyami, ita ce shugaban kwanuka gaba daya kwanukan sati. Sai ce kuma wa abamuha indallahi, ita tafi kowane yini a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. A dazumin ce Juma'a idi ce, shi ma wannan dalili ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da hadisi da dangane ingantacce. Abdullahi dan Abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadha yawmu idi, ya ce yinin Juma'a yini ne wanda yake na idi. Ja'alahu Allahu lil muslimina, Allah ya maida ya sanya shi idi ne ga jama'a ta musulmi. Don haka manzo Allah yace faman ja'a al-jumu'a falyaktasil, duk wanda zai je jumu'a manzo Allah yace yayi wanka. Wa in kana ma'ahu ibun falyamassa minhu, idan mutun yana da turare to manzo Allah yace yi kokari ya shafa. Wa alaikum bisiwak, manzo Allah yace kuma ku lazinci yin aswaki. To don haka dai dalilai sun wuce a lissafa game da nuna cewa fadala ta ranar Juma'a, kuma wannan yini ba abin da yake kanmu illa godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, saboda Allah ne ya zaɓe mu ya fifita mu ya keɓance mu da wannan yini, wanda kasancewar waɗanda suka gabace mu na al'ummu Yahudawa da ƴan Mushaw an ce su zaɓi yini daga cikin kwanuka na sati. Yahudawa suka ringa lalime suka ringa lalime, Allah sai ya makautar da su sai suka zabi ranar Asabar. Dan haka ranar Asabar ita ce ranar sallah ta Yahudu, Allah ya makautar da su. Kuma dan rashin kunya suka ce rana ce ta hutu na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, dan haka su ma suka kebance ta ranar hutu. Ƴan Mushaw aka ce su zaba, su ma suka ringa lalime suka ringa bincike sai suka zabi ranar Lahadi, su ma Allah ya makautar da su. Mu jama'a ta mu'minai manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala sai ya mana dace ya mana gamankatari muka dace da wannan yini wanda yake mai albarka. To don haka wannan kyauta ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka kasancewar ƙarin bayani insha Allah ta'ala zai zo zuwa wani lokaci game da abin da ya shahi keɓantar ranar Asabar da ranar Lahadi a matsayin ranakun hutu ga jama'a ta musulmi. Wallahi wannan ba ƙaramin zalunci ba ne aka mana, don haramun ne mutum ya mai da ranar Asabar da ranar Lahadi cewa shi ne ranar hutun shi. Dalilai daga cikin Alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, saboda koyi ne da waɗanda suke arna keɓantar ranar Asabar da ranar wannan da ranar Lahadi akan cewa a matsayin ranaku waɗanda suke na hutu, wanda da ana ba mu labarin cewa a Niger Alhamis da Juma'a su ne ranakun hutu a tsawon sati, daga baya aka canza. Don haka duk ƙasashen da suka san inda aka sa gaba ƙasashen musulmi ba su da ranar hutu illa Alhamis da Juma'a, don bayyana cewa ga musulmi ya kurkure arre littafi ne na musamman wani malami yayi bahasi kyautawa akan kibantar ranar asabar da ranar lahadi a matsayin cewa ranaku ne waɗanda suke na hutu akan cewa haramun ne wato kibantar waɗannan kwanuka wato a matsayin kwanuka na hutu الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة عن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها فنزل القهقرة wato hadisi na 135 Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa wanda asalin sunan shi wato Hazan shi wannan sahabi wanda in aka ce Hazan abinda ake nihi haƙu kenan wuri wanda yake mai tsauri wanda babu sassauci a cikin lamarin sa kenan manzon Allah sai ya ce na canza maka suna sunan ka Sahal kamar yanda kakan wato Sa'id ibn al-Musayyab shi ma kakan shi asalin sunan shi Hazan manzon Allah ya canza masa ya ce na canza maka suna na maida ka Sahal sai ya ce sunan da mahaifina na rada mun ba zan canza ba shine Sa'id yake cewa wallahi yace har yau yace kaushin hali bai gushe ba a cikin gidanmu duk wani wanda yake dan zuri'anmu zaka same shi yana da kaushin hali wanda shi suna yana tasiri duk abin da aka samu mutun da suna sai kaga ya saci wani abu daga cikin suna sai ya dauki halaye da dabi'u gurgurdan wannan suna dan haka ake bukatar in zaka sama da suna ka zabi suna wanda yake kyaukyawa mai ma'ana in aka ce Sahal ne saukin lamari kenan wanda duka al'amuransa gaba ɗaya babu tsanani to shine Allah ya ƙara masa yadda ke cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama fakabbar ya tsaya akan minbarin sa manzon Allah yayi kabbara kabbara ta harama wanda kasancewar shi wannan hadisi asalin sa wato jama'a ce ta sahabbai da tabi'ai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu sai suka yi gardama game da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa jama'a ce ta tabi'ai mafi yawansu suka yi gardama game da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ayyi udin huwa wai da wani icce ne aka sassaka shi abinda suke ma gardama fa kawai wani icce ne aka sassaka aka yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yau ka ce farin katako ne ko jan katako shine mas'alar wannan irin wannan ilimi ana kiran shi al-mula amma baya dacewa ka shagala da irin wannan sai ka san menene asali ka san menene makasudin yin minbari kafin ka nemi cewa menene da wani icce aka yi shi kasancewar wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan al'adarsu da ɗabi'arsu ba sa zama wanda yake na kashe wando na bata lokaci in har ma sun zauna to za su shagala a cikin zantuttukansu game da abin da ya shafi ilimi nan bincike ne suke tabi'ai ne suke bincike game da wannan mas'ala ta ilimi amma wai su suke su san cewa wani icce ne aka sassaka wato aka sassaka aka yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen minbari wannan tuntun da mun suna da masaniya akan shi
to dan haka malamai suka ce ilimi kala biyu ne akwai usul akwai mula farko abinda ake bukata ka shagala da abinda yake tushi kamar yanzu misali mutum sai ya zo ya ce waya ya sunan uwar Aisha ko kuma ya sunan baban Abubakar alhali abinda ya dace a farko ka nemi sanin wace ce Aisha wane ne Abubakar kuma menene aqida ta musulunci game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka sani wannan in yaso kuma wannan wanka ne karin kyau kasancewa wace ce mahaifiyar Aisha wane ne mahaifin Abubakar an gane ku to kamar anan kenan wannan shine suke tambaya mu da wani ince aka sassaka aka yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tsakanin su sai suka samu jayayya da gardama wasu suka ce a da itaciya kaza akai wasu suka ce a itaciya kaza ce aka sassaka akai kamar kenan mu wani yace wannan farin katako ne wani yace a jan katako ne to shine a lokacin nan sai suka ce to aje a tambayi Sahal ya rabe mana gardama domin sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine karshen sahabbai wanda suka mutu a birnin Madina shine karshen sahabbai daga cikin sahabbai wanda ya mutu a birnin Madina yana da shekara 91 a wannan lokaci wannan na nuna mana kenan kasancewar shi ilimi dole a koma wajen masu shi a tambaye su kamar yanda wannan dabi'a ce ta magabatan kwarai duk abin da suka jahilta to za su koma wajen masana su tambaya kamar yanda Ubangiji ta'ala ya mana umarni da haka fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu to shine Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi sai ba su labari yake cewa ai minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sassaka shi ne daga itaciya wadda take ta kuriya ta rukuki daga cikin rukuki wanda yake na Madina akwai wata algaba in aka ce algaba shine rukuki inda itace suke haduwa su sarke an gane ko akwai wani rukuki daga cikin abirnin Madina wanda anan aka saro itaciyar abinda ake kiranta kuriya shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa baddalnahum bi jannatayni jannatayhim zawatay uklin khamdin wa athlin wa shay'in min sidrin qali asali itace wato kuriya wata itaciya ce wanda tana girma yanda ka san itaciya kiriya haka take kamar yan an san itaciya kiriya ko shine jan itace wannan wanda ake sassakawa a yi turmi da sauransu domin itaciya ce wanda take mai kwarin gaske shine yake cewa ka aflin min al-a'radi min duni bishatin wa duna gumairin amidatin li gadwara to wannan itaciya ta asl wato ita ce aka sassako ta aka yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma minbarin aka masa matattakara kamar guda uku shine Sahal da ya gaya musu kuma sai ya hau minbarin an gane ku fa kabbara sai ya kabbara yace ku shirya duka gaba ɗaya suka yi sahu a bayan shi agan dai ba su labarin abinda nake nihi dai ba su labarin cewa ga itaciyar da aka sassaka aka yi wannan minbari sai ya ce musu kuma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama yace tabbas da idanuna naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan minbari nashi qama manzon Allah yayi tsiye sahabbai suka yi sahu a bayan shi fa kabbara manzon Allah yayi kabbara wa kabbara an-nasu ra'a jama'ar da suke bayan shi su ma suka yi kabbara wa huwa 'alal minbar lafazin wa huwa 'alal minbar jumla ce haliya halin yana kan minbari kenan thumma raka'a manzon Allah da yi gama karatu manzon Allah yayi ruku'u yana kan minbarin fa nazala al-qahqara da manzon Allah ya dago daga ruku'u sai manzon Allah ya sauko da baya da baya alqahqara shine kayo da baya ba tare da kana waiwayen inda zaka ba an gane ko shine yace fa nazala alqahqara manzon Allah sai ya sauko daga kan minbarin da baya hatta sajada fi aslil minbar sai da ya sauko kasa manzon Allah yayi sujada a nan gindin minbarin bayan ya gama sujada ta farko da ta biyu thumma ada sannan manzon Allah sai ya tashi ya sake takawa ya hau kan minbar da ya gama karatu ya ruku da ya ruku ya dago hannu ya sauko da baya ya yi sujada a nan kasa shine yace hatta faraga min akhir salat har manzon Allah ya kai karshen sallar shi bayan ya gama sallah thumma aqbala alan nas sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci jama'a fa qala sai yace ayyuhan nas ya ku jama'a inna ma sana'atu hadha kusan da cewa nayi sallah akan minbari ma'ana na aikata haka wannan sallah da nayi akan minbari manzon Allah yace nayi ta da manufa li ta'tamu bi dan ku yi koyi da ni wali ta'allamu salati lafazin wali ta'allamu asalin sa wali ta'allamu salati ma'ana dan ku koyi yanda sallah ta take a wani lafazi yace salla alaiha manzon Allah yayi sallah akan wannan minbari thumma kabbara alaiha akan minbarin manzon Allah yayi kabbara ta harama ya gama karatu ya duka ya ruku thumma rafa'a wa huwa alaiha sannan ya dago daga ruku halin yana kan minbari dan haka wannan riwaya dadin fa'ida akan ta can me yace da yace thumma raka'a sannan ya ruku kaga bai bayanin cewa sannan ya dago kenan anan wani yakan iya fahimta da ya ruku kenan daga ruku'un da baya ya sauko to wannan riwaya sai ta ce thumma rafa'a wa huwa alaiha sannan ya dago daga ruku'u alhali yana kan minbarin fa nazala al-qahqara kenan bayan dagowa daga ruku'u ne manzon Allah ya sauko yayyo da baya sai da yazo gindin minbarin sannan manzon Allah ya sujada a ƙasa shine a ƙarshe kenan sai manzon Allah ya ce inna ma sana'atu hadha kusan da cewa na aikata haka li ta'tamu bi dan ku yi koyi da ni wali ta'allamu salati kuma dan ku koyi sallata yanda take wani malami na ji yana aibanta Sheikh Nasir Albani akan cewa wai wanda ma rashin hankali jifa wai sallah akan minbari ya kawo yasa a littafin sa wanda hadisi ne fa yana cikin sahihai duk hadisin da yake cikin nan hadisi ne wanda yake cikin Bukhari da Muslim kuma shin manzon Allah da yayi sallah akan minbari ba ya nuna cewa ba a kullun ayi sallah akan minbari in ya kama yi akan minbari to sai ayi domin karantar da jama'a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan minbari yayi ne dan sahabbai su koyi yanda sallah take kuma su koyi da shi yace li ta'tamu bi wali ta'allamu salati dan ku yi koyi da ni kuma dan ku koyi yanda sallah ta take to dan haka kasancewar shi wannan hadisi da malamin ya shigo da shi a farkon wannan babi wanda ke bayani game da hukuncin sallar Juma'a kamar yadda malamai suka ce abin da ya dace wannan malamin ya shigo da shi a cikin baban da ke bayani game da hukuncin limanci amma menene makasudin malamin da ya shigo da shi a wannan babi na Juma'a kasancewar anan dan ya ambata mana lamari game da minbari menene matsayin minbari wanda minbari yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka sunnanta mana game da sallar Juma'a kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba wanda kuma fuska ta biyu yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan minbarin kuma ya nuna cewa ga makasudin yin ta ne dan a koyi yanda sallar shi take kuma a yi koyi da shi wannan kenan a sallar Juma'a shi ma ya fi dacewa domin Juma'a ibada ce wadda take mai girma dan ba ta da bambanci game da wato salloli waɗanda suke na lokaci biyar kenan yanda ake buƙatar kowace sallah a koye ta to haka ita ma sallar Juma'a to dan haka wannan hadisi a takaice dai abin da yake nuna mana an shar'anta mana muriki minbari a masallaci na Juma'a domin yin khutba a kansa sannan kuma wannan na nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallah ba dan komai ba domin karantar da jama'a cewa ga yanda wannan ibada take wanda wannan hadisi kuma na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana muhimmancin wannan ibada ma'ana sallah kuma na nuna mana hanya ta koyon sallah hanya ce ɗaya ɗaya dole sai ka koma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantattu kasancewa yaya manzon Allah yayi sallah tun daga farko kabbara ta harama har zuwa karshe manzon Allah yayi wannan sallah kuma a karshe yace nayi wannan sallah dan ku koyi yanda sallah take kuma ku koyi da ni kenan ba wanda za kai koyi da shi a bangaren abin da ya shafi ibada illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da za a zo maka da shi da sunan ibada in dai ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai dashi gefe ka aje sannan kuma wannan yana nuna mana wajibcin cewa masallata su koyi da liman dole ne ma mu yi koyi da liman wannan wajibi ne dan yace wali ta'atan mubi dan ku yi koyi da ni li ta'atan mubi dan ku yi koyi da ni koyi da limami wajibi ne dan haka saba ma limami haramun ne sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar ita kuduba sunna ne mustahabi ya zamanto an yi ta akan wuri wanda yake madaukaki me yasa saboda duk lokacin da mutum ya daukaka sauki yafi kaiwa nesa sannan kasancewar kuma wannan yafi wadatar da jama'a wanda yake nesa ma zai iya hanguka kenan ya san menene kake fada sannan kuma wannan na nuna mana cewa duk lokacin da malami ya aikata wani abu wanda yake sabanin abin da jama'a suka sani to ya kamata ya bayyana musu dalili ya nuna musu hikimar ga dalilin da yasa aka yi kaza kaga sahabbai ba su saba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan minbari to amma da aka gama manzon Allah sai ya ce to ga makasudin abin da yasa nayi sallah akan minbari nayi ne dan ku koyi yanda sallah ta take kuma dan ku yi koyi da ni wannan kuma na ƙara nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karantarwa ce wanda take a aikace wannan kuma na ƙara nuna mana halaccin limami yakan iya kasancewa a wuri wanda yake sama da mahallin da mamu suke ya zamanto ya daukaka mamu a ƙasa wasu malamai suna cewa in dai limami ya daukaka akan mamu sama da dani dai sallah ta baci tashi ta baci wannan ku ga yayin minbarin matattakara guda uku gare shi manzon Allah ya hawaye kenan na nuna mana halaccin cewa mahallin da liman yake yakan ya halatta ya zamanto ya fi daukaka akan mahallin da mamu suke a takeice dai kenan wannan na nuna mana minbari wato kasancewar shi sunna ce mustahabba a masallacin juma'a domin limami ya hauye kutuba kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke alhadithu sadisu wa thalathuna ba'da al-mi'a ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala man ja'a minkum al-jum'ata falyaghtasil wato abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ja'a minkum al-jum'a duk wanda zai tafi juma'a daga cikin ku manzon Allah yace falyaghtasil wato yayi wanka tun anan zamu fahimci cewa shi wankan juma'a ana yin shi ne wato domin sallar juma'a duk wanda juma'a bata zama wajibi a kansa to ba maganar cewa an wayi gari juma'a dole sai yayi wanka kamar yadda wasu malamai suke ganin cewa yini shine ake ma wanka an gane ko amma wannan dalili me yake nuna mana ba wunin ba ake ma wanka a sallar ita ce ake ma wanka dan haka yace man ja'a minkumul juma'a duk wanda zai je juma'a daga cikin ku kenan anan mafhumul mukhalafa wanda ba zai je juma'a ba shin akwai yin wanka akan shi ba maganar yin wanka akan shi sai yace man ja'a minkumul juma'a falyaghtasil kenan mana anan kuma tana daga cikin siyagul umum sawa'an namiji ne ko mace ce ko yaro ko babba in dai juma'a za ka to an sunnanta maka yin wanka sai ce falyaghtasil wato yayi wanka kenan ko da juma'ar bata zama wajibi akan ka to sunna ne mutum yayi shi dangane da wankan Juma'a kamar yanda malamai sun yi sabani akan shi, wasu suna ganin cewa matsayinsa sunna ce mai karfi, amma magana mafi inganci mafi rinjaye wankan Juma'a wajibi ne, kamar yanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Zadul Ma'ad yake cewa wa wujuhu aqwa min wujubil witr wa qira'atil basmala fi salati wa wujubil wudu'i min masil nisa'i wa masil dhakar wa wujubil salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-tashahhud al-akhir wa wujubil qira'ati ala al-ma'mum wajabcin shi wato yafi wajabci na witr ma'ana wajibi da sauran abubuwan da ya zana wanda suke bayan haka. Dalilin da ke nuna cewa wankan Juma'a wajibi ne wannan hadisi da sauran hadisai, tunda annabi ya ce man ja'a minkum lijuma'a, duk wanda zai je Juma'a daga cikin ku fa yaghtasil, manzon Allah ya ce wanka. Kaga lafazin yaghtasil fi'lul mudari' ne maqrunun bi lamil amr wa huwa sigatun min wa hiya sigatun min siyagil wujub, siga ce daga cikin sigogin da ake fa'idantar wajabci, umarni ne ana manzon Allah ya ce duk wanda zai je Juma'a daga cikin ku yayi wanka. To dan haka kuma babu dalilin da ya sarrafa shi daga wajabci. Su waɗanda suka tafi akan cewa sunna ne sai suka ce a anan ba yana nihin cewa wajibi bane, a yana nihin cewa mustahabi ne. To dalilin da yake ƙara nuna cewa wajibi ne hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ghuslul juma'a, sai yace wajibun ala kulli muhtalim, wankan juma'a manzon Allah yace wajibi ne akan dukkan baligi. An gane ku, dukkan baligi manzon Allah yace wankan juma'a wajibi ne akan sa. To waɗanda suka ce a ba wajibi bane wannan hadisi, sai suka masa tawili suka ce a abinda ake nihi da wajib anan, wato ana nihi da cewa wai sunna ce mai karfi ba wajibi bane kamar yanda sauran wasu ayyuka wajibi ne. Wannan tawili da suka yi tawili ne wanda yake mai rauni, ya ma fi rauni akan wancan umarni da suka ce umarni ne wanda yake na mustahabbanci ba na wajibci ba. Suka ce muga dalilin da yake nuna cewa wai wankan Juma'a sunna ne hadisin da yake cewa man tawadda'a yawmal Juma'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghusl afdal, hadisin da yake cewa duk wanda yayi wanka a ranar Juma'a madalla da wankan da yayi madalla da arwallar da yayi, man tawadda'a yawmal Juma'a fa biha wa ni'mat, duk wanda yayi arwalla a ranar Juma'a to wannan madalla da arwallar da yake, sai yace wa man igtasala fal ghusl afdal, yace duk wanda yayi wanka to wanka shi yafi. Malamai suka ce sanadin wannan hadisi ba yanda za a yi ya kara da sanadin da danganan waɗancan hadisai, domin waɗancan hadisai sun fi shi karfi, kowanne hadisi a cikin sahihai ne yake. An gane ko hadisi ne kenan wanda yake cikin sahihai. Sannan suka ce anan ko da ma kasancewar hadisi ne wanda yake ingantacce, to amma hadisin babu dalili a cikin shi wanda yake nuna cewa wankan Juma'a ba wajibi bane. An gane ko, babu dalili a cikin shi wanda yake nuna cewa ba wajibi bane, saboda da yace anan fal ghusl afdal yana nuna cewa akwai guzurin da zai iya gitta ma mutum ya hana shi yin wanka, kenan anan kasancewar inda zaka jure kai wankan to wankan shi ne yafi. To dan haka dai a takaice wannan hadisi na nuna mana duk wanda zai je Juma'a wajibi ne akan shi yayi wanka. Menene hikima game da shar'anta mana wannan wanka? Shine kasancewar dan tsabtace jiki, kar ka shiga cikin taron jama'a wato kana jikin kai na wari, wanda kasancewar sanadiyar ma shar'anta mana shi kamar yanda wani hadisi ya nuna cewa akwai waɗanda suke zanguna na Madina, ma'ana waɗanda suke gehin Madina, waɗanda suke halartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a, suna ma'aikata ne na gona da sauransu. To lokacin lokacin Juma'a sannan suke daina aiki sai su zo masallaci, sun yi aiki sun yi jibi duk wata dauda ta tashi, sai suka zo cikin masallaci shi yana bari to manzo sallallahu alaihi wasallama sai yayi wannan umarni yace duk wanda zai zo juma'a manzo Allah yace wanka dan haka a dazu ai mun yi bayanin cewa manzo Allah yace in akwai turare tare da kai manzo Allah yace ka shafa har ma wata riwaya manzo Allah yake cewa kai koda na matarka ne ka dauka ka shafa in ma baka da mallakarka amma ana bukatar ya zama to kai ma kana da naka na musamman kenan dan haka shi musulunci addini ne wanda yake na tsabta da kamala ba a bukatar mumini ya tsaya da datti hikima game da haka shi mumini duk abin da zai janyo masa kyama game da ƴan uwan shi musulmi to ba a bukatar ya wannan dan haka ake bukatar mutum ya gusar da dukkan wata kazamta yayi wanka ya tsabtace jikinsa ya shafa turare kuma ya sanya kaya waɗanda suke mafi kyau idan zai tafi masallaci fadakarwa game da ƴan uwa musamman ma'aikata so da yawa zaka gani lokacin juma'a yayi da kayan da mutum yake aiki masu bakin mai ko wasu kaya da wanda su mutum zai je ya sallar juma'a ya kamata a garejin ko a wurin masana'antarka ka tanadi kaya waɗanda suke kyawawa in lokacin juma'a yayi ka fitar da wannan kaya na aiki ka saka waɗannan kaya kyawawa ka je ka halarci sallar juma'a domin sanya kyawawan kaya a ranar juma'a wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hadithu as-sabi'u wa-thalathuna ba'da al-mi'a an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu qala جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين جابر ابن عبد الله الأنصاري الله يكرمه سيداك شوى ونمتن يازو أران الجمعة nan masallaci alhadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ma jama'a kubu ba lafazin wannabi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu an-nas yawm al-jumu'a jumla ce haliya kenan shi yazo masallaci halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ma jama'a kubu ba a wannan lokaci fa qala sai manzon Allah yace da shi sallaita ya fulan wani kai sallah ma'ana tahiyatul masjid wanda kamar yanda wata riwaya ta al-Imam Muslim ta bayyana sunan wannan sahabi shine Sulaik ibn Amr al-Ghatufani ya shigo masallaci sai ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hango shi sai ya ce masa sallaita ya fulan ya kai Sulaik manzon Allah ya ce kai tahiyatul masjid qala la ya ce a'a manzo Allah ya ce kun farka raka'atayn tashi kai raka'ar biyu a wata riwaya manzo Allah ya ce masa fa salli raka'atayn ki sallar raka'a biyu wanda wannan hadisi shine dalilin da ke nuna cewa idan mutum ya zo masallacin juma'a ko da limami yana khutba bai ya halatta ya zauna sai yayi tahiyatul masjid wanda kuma wannan dalili malamai suka ce abin da yake tabbatarwa tahiyatul masjid matsayinta wajibi ne matsayinta ya wuce sunna wajibi ce kamar yanda umarni anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma babu dalilin da ya sarrafa shi daga wajibi wadanda ba sa ganin halaccin mutum ya shagala da tahiyatul masjid a ranar juma'a idan limami yana khutba wannan hadisi wasu sun awwala shi tawilin da babu dalili a kan shi so da yawa zaka ji wasu malamai suna cewa wai ai da manzon Allah yace ya tashi yayi ya tada shi ne da wata manufa saboda talakka ne mabukaci ne kayansa sun koke jikinsa ya kanjame domin wai jama'a su ganshi su taimaka mashi kafin a zo masallacin jama'a ba su san ba halin da yake ciki kuma babu fa a cikin nassi na hadisi wanda ya nuna wannan abin da suka yi tawili cewa wai dan a tashi a gai dan ya tashi a gaishi ne a taimaka masa kuma sai mu ce shi kadai ne mabukacin anan ka koma ka ga yanda sahabbai suka rayu rayuwa ta talauci akwai wanda zan yi digire shi daga cikin sahabbai wanda wani zanin kawai gyabtu ne zai rufe nan al'aurar shi bayyana wanda zai yafa a kafadar shi wanda wani zanin nashi mai fadi ne in ya daure al'aurar shi zai janyo bakin harshen sai ya daura a wannan kishi a cikin su da wuya zaka samu wanda yake da zane sama da biyu a cikin su wannan tawili ba shi da asali nakan cewa wai dan talaka ne mabukaci ne ya tashi domin a ga halin da yake ciki a taimaka masa anan kasancewar shi Sulayfi ya shigo masallaci bai yi tahiyatul masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutuba sai ya hango shi manzo Allah sai ya tambaye shi yace kai sallah yace a anan malamai suka ce zamu fa'idanci bayya halatta kama mutum ka haro masa kai masa inkari kai masa musu akan wani abu dole sai kai istibsar ka tambaye shi wane kai kaza ko kuma wane me yasa kaman kaza me yasa akai kaza in ya gaya maka dalili in kuma kana da musu kenan akan wannan zakai kaga anan manzo Allah bai ce masa me yasa baka yi sallah ba sai da ya tambaye shi me yasa takan iya yuwa da ya shigo masallaci yayi tahiyatul masjid a gefe sannan kuma yayi gaba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutuba takan iya yuwa bai ganshi ba to amma dan haka shi kawai iya abin da ya gani zaman shi sai manzo Allah yace masa kai sallah sai yace a manzo Allah yace masa duka shi wannan kuma na nuna mana cewa koda mutun ya riga ya zauna tahiyatul masjid ba ta kunce masa su waɗanda suka ce iya abinda mutum zai yi in ya zo masallacin juma'a ana khutuba suka ce ba zai yi tahiyatul masjid iya abinda yake kanshi ya zauna ya saurari khutuba sune malaman malikiya da malaman hanafiya menene hujja suka ce sauraron khutuba wajibi ne tahiyatul masjid suka ce sunna ce bayani ya gabata tahiyatul masjid matsayin ta ya wuce sunna a magana mafi rinjaye ita ma wajibi ce suka ce sunna ce dan haka suka ce gabatar da wajibi shi yake kan sunna in aka ce ga wajibi ga sunna suka ce to abin da yake wajibi zaka gabatar to wannan kiyasi nasu ya ci karo da nasi shi kuma ka'ida ta malaman usul duk lokacin da kiyasi ya ci karo da nasi to dole ka aje wannan kiyasi ka dau abin da Allah ya faɗa ko manzansa wanda in ka koma hadisin kamar yanda yake cikin sahihu muslim da shi Sulayk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada shi yace masa tashi kai raka'a da ya gama sai manzo Allah yace da jama'a idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhu falyarka'a raka'atayni wal yatajawwaz fihima manzo Allah yace ya ku jama'a idza jaa ahadukum yawmal jumu'a idan dayan ku yazo ranar jumu'a shin ahadukum anan da Sulayk ake ko kuma ga dukkan jama'a ta musulmi har zuwa kiyama shi Sulayk an gama da shi tunda an ce ya tashi yayi ya tashi yayi sai manzo Allah yace idza jaa ahadukum kenan wannan da wa ake magana da dukkan jama'a ta musulmi ake magana manzo Allah yace idan dayan ku yazo masallaci idza jaa ahadukum sai yace yawmal jumu'a a ranar jumu'a sai yace wal imamu yakhdhu halin liman yana khutuba haka hadisin yake cikin sahihu muslim manzo Allah yace faliyar ka raka'atayn yayi raka'a biyu wannan kuma na nuna yace wala tajawwaz fihi ma ya takaita su wannan kuma na nuna mana in ka iske limami yana khutuba bayya halatta ka dada akan raka'a biyu biyu kawai zaka yi wannan biyu kuma ba a bukatar ka tsawaita su so ake ka takaita su kamar yanda manzo Allah yace wala tajawwaz fihi ma ya takaita su kar ya tsawaita su don haka al-Imam an-Nawawi a karkashin wannan hadisi a sharhin sa da yayi ma sahihu muslim sai yace hadha nassu la yatatarraqu ilayhi at-ta'wil yace wannan nassi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda wani tawili bai isa ba yake tashi yace wala adhunnu aliman yawluguhu hadha al-lafz wa ya'taqiduhu sahihan fa yukhalifa yace wallahi bana zatan wani malami daga cikin malaman addini wannan lafazi zai cin masa kuma yayi kudirin cewa lafazi ne ingantacce kuma ya saba masa cai dayan ku idan yazo ranar juma'a alhali limami yana khutuba manzo Allah yace yayi raka'a biyu amma ya takaita su wannan hadisi kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka gina wata ka'ida shine la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirin bayani baya halatta ga lokacin da ake da bukata anan shi Sulaik zaman shi manzon Allah yace masa kai sallah yace a manzon Allah yace masa to tashi kai domin ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowane hali baya ganin kuskure ya ja bakin sa ya kyale sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar halaccin limami yana kan minbari yana kububa zai yi umarni yayi hani yace ai kaza ko a daina kaza kamar yadda manzo Allah yace masa kai sallah yace a manzo Allah yace masa tashi kai kuma anan na nuna mana halaccin mutumin da ke sauraron kububa idan liman ya masa magana ya amsa masa har su tattauna in yace kaza yace masa kaza a wannan lokaci in limami ya nemi magana ta shi kaga anan shi mai manzo Allah yace masa kai sallah yace a manzo Allah yace masa to tashi kai don haka dai wannan hadisi kenan mallan ya shigo da shi ko liman yana khutuba to wannan iya abin da yake kan wanda yazo masallaci ya shagala da tahiyatul masjid kai ko da liman yana karshen khutuba ba za ka yi wannan ba iya abin da za ka yi sai ka kabbara in an fara ta da iqama sai ka katse kuma in yaso ka bi shi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi الله يغفرت منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك